inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, allahumma ajirna fi musibatina wa akrimna khairan. Babu shakka mun rasa Malam Abubakar Biro Algungu wanda shi ne chairman na working committee na wannan kungiya ta mu ta jama'atu Ijaratu Bidu wa Kamatu Sunna.
Shugaban GBS Sheikh Abdullahi Balalau ke juyayin rasuwar Sheikh Giro Argungu wanda ya zayyana da mutum da baya kasa a gwiwa kan dukkan ayyukan alheri da yasa a gaba.
Abokin aiki mutumin kirki wanda babu wani abu da zaka ce Malam Giro tashi zuwa da'awa ya ce maka bari in shirya, a'a a lokacin zai tashi sai bismillah. Yana kan hanya za shi gida bayan mun taso daga Rano, nace an gayyace ni Sokoto ga wata bukata a Sokoto. Yace aiki gaba bari in wuce kai tsaye masifika, in na je gida sai in fito in dawo wurin taron. Kuma haka aka yi, saboda haka duk lokacin da ka sa shi yin wani aiki ko aka ce tashi ga aikin da'awa baya kasa a gwiwa. Saboda haka wannan rashi mun ji shi, wannan rashi lalle mun yi babban rashi, amma babu abin da za mu faɗi sai irin abin da Allah madaukakin sarki ya bada shi. Kalmomin mu dole mu maida al'amari zuwa ga Allah. Muna fatan Allah ya ba mu hakuri, ya ba mu iyalan hakuri, ya kula da bayansa Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ainihin wato cike mana wannan gurbi, Allah ya gafarta mishi.
Sheikh Balalau ya ce za a gudanar da jana'izar marigayin a garin sa Argungu yau Alhamis din nan bayan sallar azhar.
Za mu yi jana'izar sa a kuma mahaifarsa a garin sa nan wato Argungu, kuma insha Allah karfe 2 na rana sai da duk wanda suke kusa makwabta guza iya zuwa don a halarci wannan sallah ta jana'izar sa.
Sheikh Balalau ya tuna da rasuwar ɗaya daga manyan malaman GBS Dr. Alhassan Said Adam Jos da har yanzu ake cin gajiyar ayyukansa. Gashi yanzu shi ma Sheikh Argungu Allah ya karbi abunsa. Gabanin wannan rasuwa ta Sheikh Argungu an taɓa samun lokaci sau ɗaya ko sau biyu a baya da aka yayata rasuwar malamin, inda lamarin ya zama ba haka ba ne. An yi wa marigayin tambaya a lokacin, inda ya nuna hakan ya tunatar da shi cewa mutuwa na nan tafe.
Gaggawa ne, wala Allah kuma Allah yana ce a Suratul Nur, la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairul lakum. Kar ku yi zaton ya zama sharri gare ku, amma dai alkhairi ne. Don haka an tunatar da ni cewa ina mutuwa fa komai ta dade. Saboda haka idan ina ba ku hakuri a matsayin ku na 'yan jarida da masoya.
Sheikh Giro Argungu ya shahara ainun a fagen wa'azinsa na koyarwa a gida da kuma kan mumbari a ciki da wajen Najeriya, da ma musamman a Makka da Madina. Nasiru Adamu Ali, kayan muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.